A yayin rawar dajin da aka yi wa lakabin talibe da ke nufin kawance a harshen gurmanci ne haɗin gwiwar dakarun Niger da na Burkina Faso ya gudanar da wani babban aikin kakaba a kan iyakokin ƙasashen biyu daga ranar 25 ga watan Nuwamba zuwa jiya Alhamis 9 ga watan Disamba. Lamarin da ya ba da damar samun nasarori kamar yadda ministan tsaron ƙasar Niger Alkasim Idatu ya bayyana lokacin da shi da takwarorsa na Burkina Faso suka ziyarci askarawan ƙasashen biyu a barikin sojan jaga da ke garin Tilaberi.
C'est une seule base terroriste, nous avons pu détruire plus de 250 motos.
Yace a sansani ɗaya na 'yan ta'adda mun yi nasarar lalata babura fiye da 250. Ya za a iya kesa yawan mutanen da ke amfani da waɗannan babura 250. Mun kuma sami mita sama da 2000 na sinadarin acid wanda 'yan ta'adda ke amfani da shi don haɗa bama-baman gargajiya. Haka kuma a sansani ɗaya kawai mun kashe 'yan ta'adda fiye da 80. Idan aka yi jimilla ga wakin su fiye da 100 ne aka bi ne. Shi ma ministan tsaron ƙasar Burkina Faso General Aimé Barthélemy Simpore na cewa mun sami kyawawan sakamako ta hanyar wannan samale, kuma hakan na nunin irin wannan aiki na haɗin gwiwa shi ne ya dace da irin barazanar da ake fuskanta a yau, wato a haɗa ƙarfi wuri guda domin gudanar da aikin haɗin gwiwa da yake fashin baki akan waɗannan nasarori na dakarun ƙasashen Niger da Burkina Faso. Masani akan sha'anin tsaro Abdurrahman Alkasim ya ce aiki ya yi kyau, amma kuma akwai buƙatar ɗaukar wasu muhimman matakai.
Shi atsayin na su sojojin makwabtan guda biyu yana da muhimmanci, musamman aidin nazarin da ya kamata a je kuma cikin wurin da suke a tinkare su, kuma shi yasa aka samu irin sakamakon da aka samu. Amma ba yin operation kin ba kuma ba samun sakamakon ba, rike wuraren da aka amso, musamman tunda operation ka ga yadda ta gudana kusan cikin ƙasar Burkina ta gudana kashi 70 cikin 100 ko 80 cikin 100 na gudanar ta. Ina rike wa'annan wurare shike da muhimmanci, kuma bayan aikin soja biyu bayan ta da abubuwan da ba na aikin soja bane, wanda za ya sa farahulla su ci gaba da ba da goyon baya wanda ya kamata ga jami'an tsaron na ƙasashen.
A wani labarin na daban, jami'an tsaron Nijar da haɗin gwiwar takwarorinsu na Najeriya sun yi nasarar kama harsasai fiye da 1000 haɗe da wasu makamai da miliyoyin naira da makudan kuɗaɗen sefa a hannun wasu 'yan bindiga a kan iyakar Maraɗi da jihar Katsina a shekaran jiya Laraba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.